الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar talata 22 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1438, bayan hijiranmu zuwa Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 15 ga watan 8 shekara ta 2017. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Aqidatu Bahawiyya na Ash-Shaykhul Imam Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salama Al-Bahawi rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi ne yau, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Wai menene gadon mahaifa, ma'ana uwa da uba? Idan mutum Allah ya masa rasuwa, ba da ba jika, kuma babu taron yan uwa daga biyu da abin da yake sama da biyu, a wannan lokaci za a kasa dukiyar wannan mamaci kashi uku, mahaifiyarsa a ba ta kashi ɗaya, mahaifinsa a ba shi sauran da ya rage, kuma mahaifin ya zo ya kwashi. Idan kwa shi mamacin ya bar ɗa ko jika, ko kuma akwai tare ƴan uwa, misali ƴan uwansa daga biyu sama da biyu waɗanda suke shaƙiƙai, ko kuma wanda uwa ta haɗa su uba kowa da nashi, to anan za a kasa dukiyar kashi shida, mahaifiyar wato a ba ta kashi ɗaya. An gane? Ko kuma ƙarin bayani a farko, misali idan mutum Allah ya masa rasuwa ba ɗa ba jika, kuma babu taron ƴan uwa shaƙiƙai ko waɗanda suke lu'ammai, ma'ana wanda uwa ta haɗa su daga biyu zuwa sama da biyu, a nan za a kasa dukiya kashi uku, uwa a ba ta kashi ɗaya, kashi biyun da ya rage uba ya zo ya kwashe, domin shi ne asir. Idan kwa babu ɗa ba jika, amma ya bar ƴan uwan shi shaƙiƙai ne, ko kuma uwa ta haɗa su daga biyu zuwa sama da biyu, to a nan za a kasa dukiya kashi shida, uwa a ba ta kashi ɗaya, uba sai ya kwashe wannan kashi biyar. Ya kare waɗannan ƴan uwa ba sa cin komai, amma su ku sun tauye ma uwa haƙƙinta, maimakon da za a ba ta ɗaya daga cikin uku, to a yanzu ta koma gidan shida, tare da cewa su kuma komai ba za su ci ba saboda uba ya kare su. Idan ku ya kasance shi mamacin yana da ɗa ko jika, to a nan za a kasa dukiya kashi shida, a cikin shida uwa za a ɗauki kashi ɗaya a bata, uba za a dauka shi daya a bashi kashi hudu kuma za a raba ma ƴaƴan salihu zakari su da hafdul unsayyin kamar yanda ubangiji ta'ala ke fada a can cikin suratul nisa wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi as-sudus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus min ba'di wasiyyati yusi biha aw dai ubangiji ta'ala yace wali abawaihi na ga mahaifan mamaci misali mutumin da ya mutu ya bar uwa da uba li kulli wahidin minhum as-sudusu kowane daya za a bashi daya daga cikin shida mimma taraka daga cikin abin da ya bari na dukiya in kana lahu walad idan yana da da ko jika domin jika matsayin da yake in babu da na tsaro sai ya ce fa in lam yakul lahu walad idan ko shi mamacin bashi da da ko jika wa warithahu abawahu ubangiji ta'ala ya ce mahaifansa sai su gaje shi fali ummihi thuluth uwa sai a bata kashi ɗaya daga cikin uku kashi biyun da ya rage uba sai ya zo ya kwashi sai ya ce fa in kana lahu ikhwatu idan ko ya kasance ba da ba jika amma yana da ƴan uwa wanda uwa ta hada su ko kuma uwarsu ɗaya ubansu ɗaya daga biyu zuwa sama da biyu an gane ku domin jam'i a nan yana farawa ne daga biyu a yaren larauci jam'i yana farawa daga uku amma a shar'ance a nan daga mutum biyu ake ne shi ne ya ce fa in kana lahu ikhwatu in ba da ba jika amma yana da ƴan uwa shakikai ne uwarsu ɗaya ubansu ɗaya shi mamacin ko kuma uwa ta hada su uba kowa da nashi daga biyu zuwa abin da yake sama da biyu ubangiji ta'ala ya ce fa in kana lahu ikhwatu fali ummihi as-sudus ita mahaifiyar sai a bata ɗaya daga cikin shida kashi biyar da ya rage uba sai ya zo ya kwashi to a nan kai tambayar ka kace mutum ne Allah ya masa rasuwa ya bar uwa da uba da matar shi kuma da ƴaƴan shi maza da mata a gauraye ko to a nan mata dai tana buƙatar a bata ɗaya daga cikin takwas me yasa saboda mamacin yana da ƴaƴa kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wala hunna rubu'u mimma taraktum in lam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyyatin tusuna biha aw dai ubangiji ta'ala yace na ga matan da kuka mutu kuka bar su matan ku na aure a kasa dukiyar ku kashi hudu a ba su daya in lam yakul lakum waladun in ba ku da da ko jika fa in kana lakum waladun in ku kuna da da ko jika ubangiji ta'ala yace falahunna thumnu mimma taraktum na gare su kashi ɗaya daga cikin takwas daga cikin abin da kuka bari na dukiya to dan haka anan ita mata tana buƙatar ɗaya daga cikin takwas uwa da uba kowane ɗaya daga cikin su yana buƙatar a bashi ɗaya daga cikin shida me yasa saboda dan nasu da Allah ya masa rasuwa yana da yaya kamar yadda yace wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudusu an gane ku wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad to dan haka anan in aka kasa dukiya kashi takwas a cikin takwas babu ɗaya daga cikin shida in ku shida aka kasa dukiyar a cikin shida babu ɗaya daga cikin takwas kina yaya za a yi anan iya abinda za a yi wannan takwas kin za a linka ta su uku ko kuma ita wannan shida a linka ta su hudu idan ka linka takwas su uku shine zai baka 24 shida shida su hudu shine 24 kenan ita mata da take buƙatar a bata ɗaya daga cikin takwas to tunda takwas ta zama su uku kenan a kowace takwas sai a ɗauko ɗaya a bata a cikin 24 kenan nawa za a bata kashi uku uwa da tana buƙatar a bata ɗaya daga cikin shida to tunda shidar ta zama tulinki hudu a kowace shida kenan za a ɗauko ɗaya a bata kenan a cikin 24 nawa za a ba uwa kashi hudu uba shi ma yana buƙatar a bashi ɗaya daga cikin shida to shida shida ce su hudu shi ma sai a ɗau kashi hudu a bashi kenan idan aka ba uwa hudu aka ba uba hudu aka ba mata uku kenan 11 iya abinda ya rage kashi 13 wannan shine za a raba ma ƴaƴansa mazansu da matansu kenan namiji a bashi linkin abinda aka ba mace kenan shi in an tashi rabon gado ba a cewa a farko a kasa 8 a huddar rabon mace sannan a sake kasawa 6 a huddar rabon uwaye wato jimulce dukiyar ake a lullunka ta a yi yanda rabon kowa zai fito a lokaci guda tunda an kasa 8 yanzu aka huddar 1 kenan nawa ya rage kashi 7 kashi 7 kuma a sake linkawa a sake kasa shi 6 kaga ai ya tawaya amma anan tunda a 8 babu ɗaya daga cikin 6 kuma a cikin 6 babu ɗaya daga cikin 8 kenan ita wannan 6 sai a maida ta so 4 ko ita 8 din a maida ta so 3 kenan ya zama 24 kenan rabon kowa zai iya fitowa daga ciki na'am wai menene hikima dangane da cewa idan mutum ya ci naman raƙumi sai ya sake arwalla to ita shari'a iya abu ne sananne ba ta taba cewa a yi kaza ko a daina kaza face akwai hikima kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala matsayinsa ya wuce ya shar'anta ma bayinsa wani abu ba tare da hikima ba kamar yadda ya wanke kansa game da wurgi وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين هكا يقوم فدا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار هكا كما أشكي سورة الدخان وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق walakinna aktharuhum la ya'lamu to dan haka matsayin ubangiji subhanahu wata'ala ya wuce a ce ya sa bayinsa su yi kaza ko su daina kaza ba tare da hikima ba to shi kuma ka'ida abinda aka lazumta ma mu'minai duk abinda Allah ya shar'anta na yi da na bari to ya zama wajibi mu zaman tura kumi da akala sawa'an mun gane hikima ko ba mu gane hikima ba maza Allah sallallahu alaihi wa sallam an masa tambaya kamar yadda hadisi yake cikin sahihu muslim riwaya ta Jabir ibn Samura Allah ya kara masa yadda yake cewa an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam aka ce ana tawabbu min luhumil ghanam ya rasulullahi yanzu ma sake arwalla a sababin cin naman kankanan dabobi tumakai da awakai maza Allah ya ce ma mai tambayar in shi ita in kaga dama ka saki sai yace ana tawaddu min luhumil ibil qala na'am yace ya rasulullahi yanzu ma sake arwalla a sababin cin naman raƙumi manzo Allah yace kwarai da gaske don haka hadisai biyu suka zo waɗanda suke tabbatar da cin naman raƙumi na ɗaya daga cikin abubuwan da ke warware arwalla to amma sani hikima anan sai mu maida ma Allah subhanahu wata'ala da manzansa kuma da masana a takaice mu dai ba mu san ba menene hikimar da ta sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana in mun ci naman raƙumi mu saki arwalla sai dai a ci gaba da bincike tana iya yiwa a gano tana iya yiwa a kasa ganowa amma iya abin da yake wajibi akan mu mu me ka wuya domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama la yandiku anil hawa in huwa illa wahayyuha don haka naman raƙumi yana daga cikin abubuwan da ke warware arwalla tare da cewa su malaman malikiya sun tafi akan cewa baya daga ciki saboda su sun yi tawilin cewa abinda ake nihi wato shine cin abinda aka dora akan wuta wanda a farkon musulunci duk abincin da aka dora akan wuta idan mutum ya ci shi sai ya saki arwalla ko su ko kunu mutum ya sha to sai ya saki arwalla a farkon musulunci amma daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daina sake arwalla a sababin cin abinda aka dora akan wuta dan haka wannan kuma lafazi ne am wannan kuma lafazi ne wanda yake khas idan aka samu lafazza guda biyu sun zo ɗaya lafazi ne gamamme ɗaya kuma lafazi ne kebantacce to lafazi kebantacce akan dora shi akan wanda yake gamamme dan haka wannan hadisi shine zaka gabatar da shi duk wanda ya ci naman raƙumi to wannan dole sai ya sake arwalla na'am
wala mai yin na tantaja eh na kuma mata ta kusa da sauraina tantaja gidansu na su amma alhali mai tsaji bai sa Ishaq bai kai ba ido na zo gidane na ta tabbatar
ita ta tabbatar maka cewa bai je ba
ya nuna ga Ishaq ne na
to a magana ta mafi rinjaye kamar yadda malamai suka tabbatar duk mutumin da ya rubuta takarda da sunan ya saki matar shi ko da takardar bata je hannunta ba to wannan ta sauka dalili akan haka hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ubangiji ta'ala wato ya ma bayinsa rangwame dangane da abinda zuciyarsu ta zantar da su sai ya ce malam ta amal matukar bata aikata ba duk abinda ka saka a cikin zuciyarka karin da kai kawo to wannan Allah ya ma bayinsa rangwame malam ta amal matukar ita zuciyar ran bata aikata abun ba shi kuma rubutu aiki ne kaga anan malamai suka ce matukar mutun ya rubuta cewa ya saki matar shi koda takardar bata je hannunta ba to ta saka tare da cewa wasu malamai suna cewa in dai ka rubuta in dai bata je hannunta ba in ka janye to wannan saki bai tabbata ba amma a kan wannan hadisi wannan yana tabbatar da cewa koda takardar bata je hannunta ba to wannan ta saka amma in a zuciyarka ne ka saka cewa ka saki matarka matukar baka furta ba ko baka rubuta takarda ba to wannan saki bai tabbata ba abinda yake cikin zuciya Allah ya ma bayinsa rangwame don haka kenan ka riga ka rubuta me saje kenan wannan ko da bije ba wannan kawai a magana mafi rinjaye ta sa saboda aiki ne rubutu aiki maza Allah ya faɗa ya ce malam ta amal matukar wato ita ran kenan bata aikata abu darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun tsaya daidai gabar da malam ke faɗa ki cewa wa ta'ala anil hududi wal ghayat wal arkani wal a'dha'i wal adawat la tahawihi al jihatu sittu kasa'ir al mubtada'at malam ke cewa wa ta'ala anil hududi wal ghayat wato ubangiji ta'ala ya daukaka anil hudud wato game da iyakoki idan aka ce iyaka shine abin da ke bambanta tsakankanin wani abu wato da waninsa an gane ko shine ake kira da al hudud to amma me ake nihi da al-hadd anan ma'ana ubangiji subhanahu wa ta'ala matsayinsa ya wuce wato a nuna kaifiyar shi a ce ga yanda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake domin in aka ce al-hadd ana nihi kaifiyar abu da sifarsa wannan ko babu sabani a wajen ahlus sunna wal jama'a matsayin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wuce a ce wato bayi sun nuna cewa ga kaifiyar shi ga yanda sifarsa take ma'ana kaifiyar shi hakikanin kaifiyar cewa ga yanda sifofin shi suke kamar yanda wani daga cikin magabata shine Sahal ibn Abdullah at-Tusturi Allah ya ji kansa lokacin da aka masa tambaya game da zatin Allah sai yake cewa zatullahi mawsufatun bil ilm yace zatin Allah subhanahu wa ta'ala abin siffantawa ne da ilimi idan aka ce ilimi shine yace al-ilmu qala Allah qala rasuluhu to sifofin Allah subhanahu wa ta'ala sanannu ne ta hanyar al-Qur'ani da sunna tabbatacciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tanan ake gane sifofin ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda bayani ya gabata na cewa sanin abu har ya kai matsayin mutum ya bada labari game da wannan abu to na kasancewa ta ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku ba yanda za a yi ka san abu ka bada labarin wannan abu sai ta hanya ɗaya daga cikin uku in ma ya kasance ka taɓa ganin abin da idanka ko kuma ka ga kwatancinsa ka ga wanda yake kama da shi abin da yake kama da shi ko kuma wanda yake masanin shi ya baka labarin cewa ga yanda yake an gane ko kenan hanyoyi ne guda uku wanda ta ɗaya daga cikin su ne mutun yake sanin abu har ya bada labari game da wannan abu, in ma ka taba ganin abin da idanka ko kuma ka taba ganin kwatancin sa ko kuma wanda ya san shi ya baka labarin shi. To Ubangiji subhanahu wata'ala shin mun gan shi da idanun mu ba mu gan shi ba? Shin Ubangiji subhanahu wata'ala akwai abin da ya kama da shi ba abin da ya kama da shi? Kamar yadda ya faɗa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, kamar yadda ya faɗa wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kamar yadda ya faɗa hal ta'lamu lahu samiya, kenan hanya ɗaya ta rige mana wanda ya san shi ya ba mu labarin cewa ga sifofinsa ga yadda yake. Dan haka kenan babu wanda zai ba mu labari game da Ubangijinmu sama da shi mahaliccinmu, dan haka babu ta inda zaka gane sifofin Ubangiji subhanahu wata'ala da sunayensa face al-Qur'ani da sunna. To dan haka shine yake cewa zatullahi mawsufatun bihi, zatin Allah subhanahu wata'ala abu siffantawa ne da ilimi, shine al-Qur'ani da sunna. Ta hanya ta wannan hanya daya daya ake sanin sifofin Ubangiji subhanahu wata'ala da sunayensa. Sai yace amma ghayru mudrikatin bil ihaba, yace ba a riskar sifofin Ubangiji subhanahu wata'ala da kewayewa kace ka san sifofinsa kwata kwata ciki da baki. Shine sai yace wala mar'iyatin bil absar fi darid dunya, wato sifofin Ubangiji subhanahu wata'ala ba abun gani bane da idanu a nan duniya, ba wanda zai ga zatin Allah a nan duniya. An gane ku? Sai yace wa hiya mawjudatun bihaqaiqil iman, zatin Allah samun mene wato game da abin da imani ya tabbatar da shi, zatin Allah subhanahu wata'ala samun mene. Sai yace min ghairi haddin, ba tare da wata iyaka ba. Sai yace wala ihabatin, kuma ba tare da kiwayewa a ce an kiwaye da sanin sifofin Ubangiji subhanahu wata'ala gaba daya. Yace wala hununin, kuma ba tare da cewa ya sauka a cikin halittunsa cewa ya gaurayu da su, kamar yadda wasu suke da wata aqida ta kafirci, ita ce aqidatul ittihad wal hulul, cewa komai ka gani Allah ne. Sai yace wata raqul uyun fil uquba, alahira idanu za su ga Ubangiji subhanahu wata'ala, za su ga zati shi mu'minai a gidan aljanna, za su ga zatin Ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda bayani ya gabata. Allah ya sa mu dace. Sai yace zahiran fi mulkihi wa qudratihi, za su gan shi yana bayyane a cikin mulkin sa da kudurarsa. Sai yace wa kad hajaba khalqa an ma'rifati kulli zatihi, Ubangiji ta'ala ya sha makance ma bayinsa game da sanin hakikanin zatin shi, sanin hakikanin zatin Ubangiji subhanahu wata'ala ya sha makance ma bayinsa, kamar yadda ya faɗa wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, kamar yadda ya faɗa kuma wala yuhiduna bihi ilma. Shine sai yace wadalla kuma alaihi bi ayati, Ubangiji ta'ala ya nuna musu wato zatinsa ta hanyar ayoyinsa, kenan ya bayyana mana sifofinsa da sunayensa. Sai yace falqulubu ta'rifu, zukatan mu'minai na sanin Ubangiji subhanahu wata'ala, wal uyunu la tudriku, amma idanunsu ba sa riskar Ubangiji subhanahu wata'ala, ma'ana su kewaye da ganin zatin Ubangiji. Sai yace yanzuru ilayhi almu'minuna bil absar, mu'minai za su ganshi da idanunsu a ranar kiyama, min ghairi ihabatin, amma ba tare da kewayewa da ganin Ubangiji subhanahu wata'ala. Yanzu misali, kakan iya kallon halitta daga cikin halittu, wannan halitta za ka iya kewayewa da ganinta cikinta da baikinta gaba ɗaya ka gani, to amma Ubangiji subhanahu wata'ala mu'minai za su ganshi amma ba za su kewaye da ganin shi gaba ɗaya. Shine sai ya ce wala idraki nihayatin, kuma ba tare da riskar wato matukar Ubangiji ka ce gaba ɗaya ka ga zatin Ubangiji subhanahu wata'ala. To dan haka dai a takaice shine anan malam yace wa ta'ala anil hududi wal ghayat, Ubangiji ta'ala ya daukaka game da iyakoki, yace wal ghayat wato da kai gaya, a ce ga karshen shi ga matukar shi. Sai yace wal arkani wal a'dai wal adawat, Ubangiji ta'ala ya daukaka game da arkan, wato idan aka ce arkan ana nihi gabbai, an gane ko arkanu shay'i ana nihi kenan gabban shi wanda aka hauda ɗaya bayan ɗaya, sai ce wal'a aba'i daga kai wal'a dawa duka waɗannan lafuzza guda uku mutaradifat ne a wajen ma'ana a jumulce sai ka ce ubangiji subhanahu wata'ala ya daukaka game da gabbai wannan kuma galibi waɗanda suke wato kure ma ubangiji subhanahu wata'ala sifofin da ya tabbatar ma kansa su suna ganin in sun tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala waɗannan sifofi kamar sun tabbatar masa cewa yana da gabbai shi kuma wannan karancin tunaninsu ne ya kai su zuwa haka wanda ka'ida kamar yadda bayani ya gabata duk abinda Allah ya tabbatar ma kanshi na sunaye da sifofi to ya zama wajibi mu tabbatar masa kamar yadda al-Imam Abu Hanifa Allah ya ji kansa yake faɗa a cikin littafinsa mai suna al-Fiqhul Akbar littafi ne wanda ya kunshi bayani na akida domin sukan ce al-Fiqhul Asghar idan aka ce al-Fiqhul Asghar irin kamar misali wannan fanni na sanin arwalla da salla da wanka da sauran ayyuka na ibada shine ake kira da al-fiqhul asghar amma in aka ce al-fiqhul akbar ana nihi ilimi na akida kenan tauhidi to shine yake cewa wato lahu yadun yace ubangiji ta'ala yana da hannu hannu wanda ya dace da girman sa sai yace wa wajhun kuma yana da fuska fuska wanda ta dace da girman sa wa nafsun kuma yana da rai rai wanda ya dace da girman sa sai yace kama zakara ta'ala fil qur'ani kamar yanda ubangiji ta'ala ya ambata a cikin alqur'ani min zikril yadi wal wajhi wan nafsi kamar yanda ya ambata cewa yana da hannu yana da fuska yana da rai sai yace fa huwa lahu sifatun bila kai sifa ce ta shi ba tare da nuna wata kaifiya ba wala yuqalu yace kuma ba za a faɗa ba a ce inna yadahu ma'anar hannunsa qudratuhu wa ni'matuhu wato ikon sa da ni'imar shi kamar yanda su wannan mu'awwila suke faɗa sai yace li anna fihi ibdadus sifa domin game da yin wannan tawili akwai ruguza sifofin ubangiji subhanahu wata'ala shi ya faɗa a cikin alqur'ani cewa yana da hannu kamar yanda yake faɗa wa qalati lil yahudu yadullahi maglula qullat aydihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsuqatani yunfiqu kayfa yasha ash-shahid bal yadahu mabsuqatani yunfiqu kayfa yasha kuma haka ya faɗa innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim haka kuma ya koma faɗa awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina ana aman fahum laha malikun haka ya faɗa kuma was-samawati mafawiyatun bi yamini waɗannan ayoyi gaba ɗaya suna tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala sifa ta hannu hannu wanda ya dace da girman sa don haka a can ya faɗa qala ya iblisu ma mana aka anta sujuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al-ali kuma ya tabbatar ma kansa cewa yana da fuska kamar yanda yake faɗa kullu shay'in halikun illa wajha da faɗarsa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram kamar yanda ya faɗa wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigaa wajhi rabbihi al a'la wala sawfa yarda haka kuma ya tabbatar ma kansa da sifa ta an-nafs kamar yanda ubangiji ta'ala ke faɗa hikaya game da abinda annabi Isa zai faɗa a ranar kiyama lokacin da ubangiji ta'ala zai ce da shi a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahi min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li biha in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub to shine al-Imam Abu Hanifa Allah ya ji kansa sai yake cewa lahu yadun wa wajhun wa nafsun yace Allah yana da hannu yana da fuska yana da rai kamar yanda ya ambata a cikin alqur'ani sai yace fa huwa lahu sifatun sifa ce tashi bila kai yace ba tare da nuna wata kaifiya ba to dan haka waɗannan sifofi ne ubangiji ta'ala ya tabbatar ma kansa wanda ya zama wajibi mu tabbatar masa amma mu tabbatar da cewa waɗannan sifofi sun sha bamban da namu an gane ko domin ya faɗa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kenan mu idan ka dauka da fuska da hannu da sauransu muna da gabbai to ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar ma kansa waɗannan sifofi amma sanin kaifiyar yanda waɗannan sifofi suke samu mai da zuwa gare shi kuma mun tabbata sun sha bamban da na wato da na halittunsa to shine anan kina malam yace wal arkani wal a'ba'i wal adawat sai yace la tahawihi li jihatu sittu yace sasanni fuskoki guda shida wato ba sa kiwayewa da ubangiji subhanahu wataala ma'ana in aka ce al jihatu sitt sama da ƙasa da kudu da arewa da gabas da yamma to waɗannan ba sa kiwayewa da girman ubangiji subhanahu wataala amma malam ba yana korewa game da ainihin jiha da ubangiji subhanahu wataala ya daukaka ubangiji ta'ala ya daukaka a sama yake kamar yanda ya faɗa an gane ko shi ya faɗa ar-rahmanu 'alal arshi stawa kuma idan kana so tambayi zuciyarka idan kana addu'a ina zuciyarka take fuskanta kudu take fuskanta ko arewa ko gabas ko yamma ko kuma ƙasa zuciyarka sama take nuna ma domin fitira ce fitratallahi allati fatarar nasu alaiha don haka kuma ka kalli kurma in zai yi rantsuwa ina yake nunawa sama yake nunawa don haka ubangiji ta'ala ya ɗaukaka a kan al'arshinsa amma ba don al'arshi ba ta kewaye da girman ubangiji subhanahu wata'ala shi ne malam ya ce la tahawihi li jihatu sittu sai ya ce kasa'ir mubtada'at kamar sauran halittu abinda ake nihi mubtada'at wato sauran halittu kenan wanda ubangiji ta'ala ya kaga domin wasu daga cikin halittu za ka samu wata halitta ta zagaye da ita yanzu misali idan ka ɗauki mu ƴaƴan adam halittu ne na ubangiji subhanahu wataala amma abinda Allah ya halitta na waɗannan sasanni kudu da arewa da gabas da yamma sun kewaye da mu yanzu misali idan ka ɗauki ɗaki halitta ce daga cikin halittun ubangiji subhanahu wataala idan ka shiga ɗaki a matsayinka na ɗan adam wannan ɗaki ya kewaye ka kudu da arewa gabas da yamma sama da ƙasa wasu daga cikin halittun Allah subhanahu wataala wato sasannin nan guda shida sun kewaye da su amma kuma daga cikin halittun shi akwai babu abin da ya kewaye kamar al'arshi idan ka ɗauki sammai bakwai da ƙasai bakwai saman bakwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inda za a dangana girmanta wato izuwa ga kursiyu gadan wannan kujerar mulki ta ubangiji subhanahu wataala sammai bakwai duk girmansu tamkar zobe ne da aka jefa a cikin sahara in ka dangana girman sammai bakwai zuwa kujerar mulki ta ubangiji subhanahu wataala ita kuma kursiyu duk girmanta in ka dangana girmanta zuwa ga al'arshin ubangiji tamkar zobe ne da aka jefa a cikin sahara manzo Allah sai ya ce wala arshu la ya'rifu qadrahu illa Allah au kama qala yace al'arshi ba wanda ya san gurgurdan girmanta in banda ubangijin da ya halice ta shi al'arshi gado ne na mulki na ubangiji subhanahu wataala to wannan gadan na mulki ba wanda ya san gurgurdan girman shi in banda ubangijin shi to shine anan yace la tahawihi li jihatu sittu kasa'ir mubtada'at za mu tashi kenan gaba ta gaba قال المصنف رحمه الله تعالى والمئراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وأرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من الأولى وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق ما لم الله يجيك أنسى نافدا والمئراج حق تفيا دمنزان الله صلى الله عليه وسلم a wani yanki na dare zuwa saman bakwai malam yace gaskiya ce kasantacciya daga gun Allah subhanahu wataala lafazin al-mi'raj an ciro shi ne daga al-uruj idan aka ce al-uruj an gane ko shine kenan hauhawa kamar yanda yake cewa ta'rujul mala'ikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu hamsina alfa sana. To in aka ce al-mi'raj ay al-alatu allati yughraj fiha, ma'ana tsani kenan, abinda ake iya hawa da shi shine ake kira da miraj kenan. A takaice kuranga kenan shine ake kira da miraj, kamar yanda in ma ka ce miraj ko ka ce wato as-sullam, ma'ana abinda ake takawa a Hausa shine ake kira da al-miraj. To illa kasancewar wannan miraji sanin kaifiyar yanda aka tafiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa saman bakwai, wannan al'amari ne na gaibi wanda ba wanda ya san shi in banda Allah subhanahu wataala, domin bai bayyana mana ba a cikin alqur'ani yanda aka yi wannan miraji, haka manzon shi sallallahu alaihi wasallama bai bayyana mana ba kaifiyar yanda aka yi. An gane ko? Don haka kenan anan mun yi imani da cewa an hau da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa saman bakwai, amma sanin yanda aka hau da shi zuwa saman bakwai wannan al'amari ne na gaibu, sai mu bara ma Allah subhanahu wataala sanin yanda yake. To shine yace wal mi'raju haqqu, yace tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa saman bakwai yace haqqu, yace wannan gaskiya ce kasantacciya. Menene dalili daga cikin Al-Qur'ani wanda ke tabbatar da cewa an hau da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa saman bakwai? Menene dalili? Subhanallazi asra bi 'abdihi, wannan Isra'i ake ne, Isra'i daban Mi'raji daban. An gane ku? Don haka ake cewa al-Isra'u wal Mi'raj. Ita wannan subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir, wannan aya Isra'i ne take tabbatarwa ba miraji ba. Idan aka ce al-Isra shine wato tafiyar dare kenan. Na'am. Yawwa, fadarsa wala qadra aku nazlatan ukhra inda sidratil muntaha inda hajannatul ma'wa. Shin sidratul muntaha a doren kasa take? A saman bakwai take, magariyar tukewa. Wannan aya ita ce take tabbatar da miraji, ma'ana tafiya da hauhawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa saman bakwai. Shayi wala qadra ahu nazlatan ukhra, tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Jibrilu alaihi salam akan sifar yanda Allah ya halicce shi, nazlatan ukhra, wani latti na daban bayan gani na farko da ya masa a kogon Hira, gani na biyu kenan a saman bakwai. Sai yace inda sidratul muntaha, inda kwa zarf ne min zurufil makaniya, inda sidratul muntaha agun magariyar tukewa. Sai yace inda ha agun wannan magariya ke akwai jannatul ma'awa. Dan haka wannan aya ita ce take tabbatar da miraji. Sai yace wa qad usriya bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, tabbas wato an tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani yanki na dare daga masallacin harami na Makka zuwa masallacin Qudus. Daga nan kuma sai yace wa urija bi shakhsihi fil yaqba, wato aka hauhawa da gangan jikin shi kuma a falke ba a cikin bacci ba, kamar yanda wasu suka tafi akan cewa ai miraji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka tafi da shi an tafi da shi ne kawai a cikin bacci ne, ba a falke bane, a cikin bacci ne kenan, kamar mafarki ne. Haka wasu suka tafi a fadar su cewa miraji kawai an yi shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi shi ne a cikin bacci. Shine wannan malam yake tabbatar da magana tabbatacciya mafi rinjaye, an yi miraji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi shakhsihi, da gangan jikin shi, domin an samu wata fada wadda aka rawaito daga Aisha Allah ya karama ta yadda da Muawiya, na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi miraji da shi ne da ran shi ba da gangan jikin shi ba. Shi kuma dalilai sun tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ran shi da gangan jikin shi aka yi miraji da shi, aka tafi saman bakwai da shi. An gane ko? Ba da rai ba kadai, da ran nashi da gangan jikin gaba ɗaya aka yi ikrari da shi. Wannan ita ce magana wadda take mafi rijiyayi. Wasu sun ce a cikin bacci ne aka tafi da shi, an gane ko? Kenan magana ta biyu suka ce da ran shi ne aka yi ba tare da gangan jikin shi ba. Magana tabbatacciya an yi ikrari da shi, an tafi da shi zuwa saman bakwai da ran shi da gangan jikin shi, ai bi ruhihi wa jasadihi. Shine malam yace wa kad urija, shine yace wa urija bi shakhsihi, an hauhawa zuwa saman bakwai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bi shakhsihi da gangan jikin shi. Fil yaqaba, malam yace a falke ila sama'i zuwa saman bakwai. Sai yace daga nan kuma kuma ila haisu sha Allahu min al-ula, sannan aka tafi da shi zuwa iya inda Allah ya so, wato minal ula na daukaka, aka ƙara gaba da shi, wanda Ubangiji ta'ala shi kadai ya san iya inda aka tafi da shi. Sai yace wa akramahu Allahu bima sha'a, Ubangiji ta'ala kuma ya karrama shi da iya abin da ya so. Ubangiji ta'ala ya karrama shi, ya masa kyauta, ya girmama shi da iya abin da ya so. Wa auha ilaihi ma auha, ya turo masa saƙon iya abin da ya turo masa na saƙo, Allah ya masa wahayi ba tare da tsani na mala'ika ba. Daga shi sai Ubangijin shi suka gane. Ma kazabal fu'adu ma ra'a, zuciya wato bata kuskure ma iya abin da ta gani, an gane ko? Ba ana nihi ma kazabal fu'adu, a'a ma kazabal fu'adu ma ra'a, ma'ana zuciya bata kuskure ma abinda ta gani. Abinda ake nihi da kazaba bi ma'ana akhfa, me yake nihi anan? Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga Ubangijinsa amma da zuciyarsa, kamar yanda Abdullahi dan Abbas ya tabbatar da haka, amma da idanu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai ga Ubangiji subhanahu wataala kamar yanda bayani ya gabata. Domin an tambaye shi aka ce masa ka ga Ubangijinka a daren da aka yi miraji da kai, manzon Allah ya ce nurun anna arahu, ya ce haske ya sha makance tsakanina da shi, yaya za a ce na gan shi? Manzon Allah ya ce ban gan shi ba, haske ya sha makance tsakanina da shi. Kuma haka Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce duk wanda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Ubangijinsa, ta ce to ya kuskure, maganar ba haka ba take. Domin Allah ya faɗa la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latiful khabir, amma shi Abdullahi dan Abbas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Ubangijinsa. Menene dalilin? Sai ya karanto wannan aya ya ce ma kazabal fu'adu ma ra'a, zuciya bata kuskure ma abinda ta gani, ma'ana ya ga Ubangijinsa kenan da ido wanda yake na zuci. Sai ya ce fa sallallahu alaihi fil akhirati wal ula, fa sallallahu alayhi wa sallama, yace fa sallallahu wa sallama alayhi fil akhirati wal ula, wato Allah ya yi dadin tsira da aminci a kansa fil akhirati, wato a ita karshe ita ce kiyama, wal ula yace da nan ta farko duniya, Allah ya yi salati da aminci ga manzonsa. To dangane da shi wannan isra'i da aka yi da manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam, da mi'raji da aka yi da shi, duka abu ne wanda Al-Qur'ani ya tabbatar da shi, kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato sun wuce a lissafa. Kuma kamar yanda muka yi bayani a baya, kamar yanda malam ya tabbatar mana, an yi wannan isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ran shi da gangan jikin shi, kamar yanda hadisi yake cikin sahihain, hadisin da ya zo game da siffanta mana yanda aka yi wannan isra'i da mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Domin a wani dare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cikin gidan Ummu Hani, yana cikin daki kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sai ya ga rihin daki wato ya yace. Da ya ga an kwari rihin wannan daki, sai wasu mala'iku sai suka duro. Waɗannan mala'iku da suka duro suka kama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, suka tsaga kirjin yana gani aka fito da zuciyarsa, aka sanya ta cikin wani tasa, aka wanke ta da wani ruwa sannan aka cika ta da haske wanda yake na imani. Daga nan wato Jibrilu alaihi salam sai ya zo da wata dabba wanda ake kiranta al-Buraq, wanda ita ta fi jaki amma bata kai doki ba, an gane ko? Ta fi jaki tsawo amma kuma bata kai doki ba. Wannan dabba da aka zo da ita mai suna al-Buraq, Jibrilu sai ya dora manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kanta. Daga nan suka tafi zuwa Baitul Maqdis, masallacin Qudus. Akan wannan hanya da za su tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haɗu da ayirin Qurayshawa fataki waɗanda suna kan hanyar dawowarsu ta Makka. A cikin wannan yanki na gari aka tafi da shi zuwa masallacin Qudus, wanda kuma tafiya ce wadda take mai nisa. Da aka isa wato masallacin Qudus, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Jibrilu alaihi salam ya sauke shi daga kan wannan dabba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jagoranci annabawan Allah ya yi musulmanci a nan masallacin Qudus. A lokacin da aka sauka Jibrilu alaihi salam ya daure wannan dabba wato a jikin kyauren kofar masallacin. Bayan ya jagoranci annabawan Allah ya musu sallah, wato a lokacin nan sai aka hauhawa da shi zuwa samar duniya sama ta farko. A lokacin nan Jibrilu alaihi salam ya kwankwasa ya nemi a buɗa masa. Aka tambaye shi, wane ne? Ya ce ni ne Jibrilu. Wa yake tare da kai? Ya ce Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Mala'ikun sama ta farko suka yi murna, suka yi farin ciki da zuwansa, suka ce aika masa aka yi ya zo. Jibrilu ya ce kwarai da gaske, sannan suka buɗa aka wuce. A wannan sama ta farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi Adam alaihi salam. Manzon Allah ya masa sallama, annabi Adam ya karɓi sallama, ya masa sannu da zuwa, ya tabbatar da annabta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma aka yi gaba da shi, aka je zuwa sama ta biyu. Jibrilu alaihi salam ya kwankwasa ya nemi a buɗa masa. Aka tambaye shi wa ke tare da kai? Ya ce Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suka ce shin aikawa aka yi a zo da shi? Jibrilu ya ce kwarai. Sannan suka buɗa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau, suka hau sama ta biyu. A lokacin nan ya ga annabi Yahya alaihi salam da annabi Isa ɗan Maryam. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu sallama, suka karbi sallama, suka yi dalili da zuwa, su ma suka tabbatar masa da annabtar shi. Sannan kuma aka yi gaba da shi zuwa sama ta uku. A sama ta uku wato ya ga annabi Yusuf alaihi salam, manzon Allah ya masa sallama, shi ma ya karbi sallama, ya masa sannu da zuwa, shi ma ya kara tabbatar masa da annabtar shi. Sannan kuma aka hau da shi zuwa sama ta hudu. A nan ne ya ga annabi Idris alaihi salam, ya masa sallama, shi ma ya karɓi sallama, ya masa sannu da zuwa, ya tabbatar masa da annabtar shi. Sannan kuma aka yi gaba da shi zuwa sama ta biyar. A sama ta biyar ne ya ga annabi Harun ɗan Imran ɗan uwan annabi Musa alaihi salam, ya masa sallama, shi ma ya karɓi sallama, ya masa sannu da zuwa, ya tabbatar masa da annabtar shi. Daga nan kuma aka wuce da shi sama ta shida. A sama ta shida ne ya haɗu da annabi Musa alaihi salam, ya masa sallama, annabi Musa ya karɓi sallama, ya masa sannu da zuwa. Da ya wuce annabi Musa alaihi salam, annabi Musa sai ya fashe da kuka. Sai aka tambaye annabi Musa, aka ce me kake ma kuka? Sai ya ce ina kuka ne saboda wannan matashi ne wanda aka aiko shi bayan wucewa ta, wanda daga cikin al'ummarsa waɗanda za su shiga aljanna a ranar kiyama ya ce sun fi al'umma ta yawa. Annabi Musa iya abin da yake ma kuka, ina ma a ce al'ummarsa ce mafi yawan wanda za su shiga aljanna, to shine iya abin da yake ma kuka. Sannan sai aka hau da shi zuwa saman bakwai. A sama ta bakwai ne ya haɗu da annabi Ibrahim alaihi salam, ya masa sallama, shi ma ya karɓi sallama, sannan ya masa sannu da zuwa. Daga nan kuma sai aka yi gaba da shi, aka kai shi zuwa Sidratul Muntaha, wato magari ya tukewa anan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato yaga wasu fara wanda take ta zinariya ma'ana akan wannan magariya ta tukewa launi na al'ajabin kudratu ubangiji subhanahu wa ta'ala akan a jikin wannan itaciya wanda ake kiranta asidratul muntaha. To daga nan asidratul muntaha sannan sai aka dauka kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi gaba da shi, an gane ko aka kai shi wani masallaci da ake kiran shi albaitul ma'mur wanda a sama ta bakwai yake, wanda wannan masallaci addini na Allah tunda Allah ya halicci duniya mala'ika 70,000 suke kai ziyara wannan daki kuma ba sa dawowa gobe ma wata 70,000 ce ta daban har zuwa kiyama, wanda wannan yana nuna adadin mala'iku ubangiji da ya halicce su shi kadai ya sani a lokacin nan. Sannan kuma sai aka tafi da shi, shi kanshi jagoran tafiyar an kai matsayin da an wuce shi Jibrilu alaihi salam, daga nan kuma aka yi gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato ya tafi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tafi da shi zuwa iya inda ya so, sannan ya kusanci ubangijinsa ya kara kusanta shi ne ubangiji ta'ala ya kara kusantar da manzonshi sallallahu alaihi wasallam zuwa gare shi. A lokacin nan ubangiji ta'ala ya masa wahayi iya abin da ya masa wahayi, sannan sai ya farlanta masa sallah 50 cewa shi da al'ummarsa an tilasa masa yin sallah 50 a tsawon yini da dare. A lokacin yana kan hanyar dawowa ya wuce da annabi Musa alaihi salam a nan sama ta shi da za a dawo, sai annabi Musa alaihi salam yake tambayar shi yake ce masa bima umirat, da me aka umarce ka, menene aka dora maka kai da al'ummarka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa umirtu bi 50 salata, yace an umarce ni da yin sallah 50 a tsawon yini da dare. Annabi Musa alaihi salam sai yace masa inna ummataka la tudiku zalik, ka san da cewa al'ummarka ba ta iya daukan nauyin sallah 50 a tsawon yini da dare, don haka irji'i ila rabbika fas'alhu at-takhfifa li ummatik, kuma wajen ubangijinka ka nemi cewa ya sauƙaƙa ma al'ummarka, al'ummarka ba ta iya daukan nauyin sallah 50 a tsawon yini da dare. Ta ina annabi Musa ya sani, kamar yadda yake cikin wata riwaya yake cewa na goga da mutane na banu Isra'il kuma na tabbata mutane na sun fi naka jimri, to amma mutane na ma ba sa iya daukan nauyin wannan sallah 50 balantana al'ummarka, don haka ina baka shawarar ka koma ka roki ubangijinka ya sauƙaƙa maka. A lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya waiwaya wajen Jibrilu alaihi salam, ta ce kamar yana neman shawarar shi a koma ko kar a koma. Jibrilu alaihi salam sai ya masa nunin cewa a koma in har ka so. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a koma, aka koma aka hau da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma wajen ubangijinsa. A lokacin nan ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya dan rage masa, kamar yadda yake cikin wata riwaya sai aka rage 10 daga cikin 50 kin ta dawo 40. Aka sake dawowa da aka wuce da annabi Musa, annabi Musa ya tambaye shi nawa aka rage, manzo Allah ya nuna masa ya ce koma dai a sake ragewa, manzo Allah ya koma aka sake ragewa, ya dawo ya nuna ma annabi Musa, annabi Musa ya ce masa koma dai a sake ragewa, kai har aka dawo sallah 5. A lokacin nan annabi Musa ya ce masa koma dai a sake ragewa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kad istahaytu min rabbi, ya ce kunyar ubangiji na nake. To a lokacin da aka rage sallar ta dawo 5, ubangiji ta'ala yake ce masa je ka kai da al'ummarka na farlanta muku sallah 5 a tsawon yini da dare, amma a guna a matsayin 50 take. Ubangiji ta'ala ya ce a guna ba a canza fada, wannan 50 kin ta farko da na faɗa to akan ta ake, amma na sauƙaƙa maka kai da al'ummarka ku je sallaci 5 a tsawon yini da dare, amma a guna a matsayin 5 take. To wannan a taƙaice kenan abin da ya shafi wato miraji da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda hadisai ne masu tsawo suna cikin sahihul Bukhari da sahihul Muslim. To shine anan kenan malam yake faɗa mana cewa tabbas shine yace wal mi'raju haqqun, yace hauhawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa saman bakwai mallan yace haƙun gaskiya ce tabbatatta daga ubangiji subhanahu wataala wa kad kusriya bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tabbas yace an tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani yanki na dare kenan daga masallacin harami na makka zuwa masallacin qudus kamar yanda yace subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu li nurihi min ayatina innahu huwas samiul basir. To menene hikima game da yin isra'i da shi, wanda daga nan masallacin harami na maka kai tsaye ba a tafi saman bakwai da shi ba sai da aka tafi da shi masallacin qudus, menene hikima a nan? Malamai suka ce hikima a nan Allah dai shi ne masani, dan bayyanar da gaskiyar manzanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa an tafi saman bakwai da shi, tunda lokacin da ya dawo a wannan dare da yaje ya dawo da aka wayi gari ya ba mutanen shi labarin cewa a daren jiya daga nan Makka an tafi da shi masallacin qudus daga nan kuma an tafi saman bakwai da shi, anan suka ringa tambaye shi domin ai su daga cikin su wasu sun san qudus, sun san masallacin qudus. Manzon Allah ya siffanta musu ya ce ga yanda masallacin qudus yake, kuma ya ba su labarin abin da ya haɗu da shi a hanya na ayarin su cewa ya haɗu da su a wuri kaza. To kaga kamar misali yanzu walillahi almasalul a'la, kai ne baka taba zuwa yayi mai ba ka ba da labarin cewa ga yanda yayi mai take kuma ga hanya abu kaza ka haɗu da abu kaza akan hanya, kenan wanda ya ba da wannan labarin ga abin da ya haɗa akan hanya kenan dan ya ce yayi tafiya zuwa sama kenan ba za a yi mamaki ba, kenan wannan kamar wata shimfiɗa ce na domin masu imani wanda Allah ya musu dace su gaskata wannan tafiya da aka yi da shi zuwa sama bakwai. Gaya bai taba zuwa masallacin qudus amma sai gaya ya ba da labarin cewa ga yanda masallacin qudus yake kuma ga abubuwan da ya haɗu da su akan hanya, kuma duka a cikin yanki na dare, tafiya ce mai nisa ta kai tafiyar wajen kwana 40 amma a cikin yankin dare yaje ya dawo. To shine anan malamai suka ce hikima kenan da aka yi isra'i da shi, sannan aka yi miraji da shi, aka tafi zuwa saman bakwai kenan dan ya zamanto a bayyana gaskiyar manzancin shi kenan, tunda ya ce ya tafi masallacin qudus kuma ya yi bayani ga yanda masallacin qudus yake ga abin da ya gani akan hanya, kenan wannan dalili ne wanda zai kai mutum ya gaskata cewa an tafi saman bakwai da shi. To shine anan yace wa urija bi shakhsihi fil yaqaba, wato an tafi da ran shi da gangan jikin shi a falke ila sama'i zuwa saman bakwai, thumma ila haythu sha'a Allah min al-ula, sannan zuwa iya inda Allah ya so min al-ula na daukaka, domin da aka zo sidratul muntaha daga nan Jibrilu alaihi salam ya dakata daga nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ikon shi ya tafi da manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, sai ya ce wa akramahullahu bima sha'a, Ubangiji ta'ala ya karrama shi da iya abin da ya so domin ya gana da Ubangijin shi ba tare da tsani na mala'ika ba. Wa auha ilaihi ma auha, Ubangiji ta'ala ya yi masa wahayin abin da ya yi masa na wahayi, shi ne aka farlanta masa shi da al'ummarsa salla biyar a tsawon yini da dare, sai ya ce ma kazabal fu'adu ma ra'a, zuciya bata kuskure ma abin da ta gani, ma'ana ya ga Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala da zuciyarsa, shi ne sai ya ce fa sallallahu alaihi wa sallama fil akhirati wal ula, wato Allah ya yi tsira da aminci a kansa fil akhirati wal ula, wato a lahira kuma da nan duniya, kenan a nan duniya da lahira Allah ya yi salati da aminci ga manzansa. A takaice shi ne iraji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin dalilan da ke tabbatar da ɗaukakar Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan al'arshinsa, dalili ne wanda yake tabbatar da Allah a sama yake akan al'arshinsa, saboda da aka tashi yin miraji da shi kaga ba kudu ba aka yi da shi, ba arewa ba aka yi da shi, ba yamma ba aka yi da shi, ba gabas ba aka yi da shi, kuma ba ƙasa aka yi da shi ba, sama aka yi da shi, je gana da Ubangijinsa, kenan wannan dalili ne wanda yake tabbatar da ɗaukakar Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan al'arshinsa. Sannan mas'ala ta biyu sai malam yake cewa wal haudul ladhi akramahu Allah ta'ala bihi, wato taukin da Allah ya karrama manzon shi sallallahu ta'ala da shi giyasan li ummatihi, wato dan cetan al'ummarsa kenan, fitar da su daga cikin halaka. Yace hakkun shi ma wannan tauki gaskiya ne, domin akwai waɗanda suke inkarin shi. Wannan alhaw ma'ana tauki ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda Allah ya karrama shi da wannan tauki, ya masa kyautar shi. To ita ma gaskiya ce matabbaciya, domin alqur'ani ya tabbatar da haka, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce riwaya ta Anas dan Malik, kamar yanda hadisin yake cikin musnad na al-Imam Ahmad, yake cewa aghfa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ighfa'atan, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune da jama'ar sa, manzon Allah sai yayi wani dan gingedi, bayan yayi gingedi sai ya farka, fa rafa'a ra'sahu mutabassima, manzon Allah sai ya daga kanshi yana murmushi. Sahabai sai suka ce lima ba hikta ya rasulullah, ya manzon Allah me kake ma murmushi, murmushin me kake? Manzon Allah sai yace innahu nazalat alayya anifan sura, manzon Allah yace wata sura ce a dazu, wato ta sauka gare ni a cikin wannan gingedi da Ubangiji ta'ala ya saukar masa wannan sura. Fa qara'a, manzon Allah sai ya karanta musu sura, yace bismillahir rahmanir rahim, inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Sannan sai manzon Allah yace da sahabbansa, hal tadruna mal kawthar, shin kun san menene al-kawthar? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, sai suka ce Allah da manzonsa sune mafi sani. Qala, sai yace huwa naharun a'banihi rabbi azza wa jalla fil janna, yace al-kawthar yace wata kurama ce ta musamman wadda ubangiji na ya mun kyautarta a gidan aljanna. Sai yace alaihi khairun kaseer, a wannan kurama akwai alkhairi mai tarin yawa. Manzon Allah yace taridu alaihi ummati yawmal qiyama, yace al'umma ta za ta ce ma wannan kurama a ranar kiyama. Sai yace aniyatuhu adadul kawakib, wato gidaunu na shan ruwan wannan tauki. Manzon Allah yace gwalgwadon yawan taurarin da suke cikin sama, haka adadin kofinan suke, ba maganar baki baki, kofi ne ga su sun wuce a lissafa sun kai taurari na sama a yawa. Sai manzon Allah yace yuhtalaju al'abdu minhu, yace wasu bayi daga cikin su in sun zo shan tauki na manzon Allah yace za a datse tsakanina da su, a hana su iso. Ba aqulu ya rabbi, sai na faɗa na ce ya ubangiji na, innahu min ummati, ai wannan bawa yana daga cikin al'ummata, me yasa za a hana shi iso? Fayu qalu, sai a ce innaka la tadri ma ahadasu ba'daka, ai yashi wannan bawa da kake gani, wato baka san abin da suka farar da shi bayan ka, sun canza karantarwar ka, sun zo da bid'a. To wannan nasi na alqur'ani shi ya tabbatar da wannan tauki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma hadisi sun wuce a lissafa, wanda hadisan sun kai wato haddun tawatur, kamar yanda sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da sahabi 30 suka rawaito wato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayani game da wannan tauki, kamar yanda kuma waɗannan hadisai suna bayyana sifofin wannan tauki, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikin hadisai sun wuce a lissafa. Na daga cikin su hadisin da ke cikin sahihul bukhari, riwaya ta Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, manzon Allah yake cewa inna qadra haudi ma baina ailata ila sana'a min al-yaman, manzon Allah yace tazarar da take tsakanin wato fadin kenan tauki na wanda Allah ya tanada mu, manzon Allah yace kamar tafiya daga birnin Aida wato zuwa sana'a ta wannan ta Yaman. Birnin Aida shi yana cikin Sham, kamar daga Aila ka tafi birnin Sana'a, Sana'a ita ce capital din Yaman a yau. Gwalgwadon tafiyar ku tafiyar wata guda ce. Manzon Allah sai ya ce wa inna fihi min al-abariki ka adadin nujumin sama, akwai gidaunu kofika na sha, manzon Allah ya ce kamar yanda ka san yawan taurari da suke cikin sama, haka kofikan suke. Kaga wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari, hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da suke tabbatar da wannan tauki da Allah ya tanada ma manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Haka kuma Anas dan Malik ya rawaito kamar yanda hadisin yake cikin sahihul muslim, manzon Allah yake cewa da yuridanna alayya nasu min ashabi lahaw, yace wasu jama'a daga cikin sahabbai na za su gangara wannan tauki na wa a ranar kiyama. Manzon Allah yace hatta idza araftu, har akai lokacin da na gane su na san su wane ne, uktulu juduni, manzon Allah yace sai a datse tsakani na da su a hana su isu, mala'iku su ringa korar su da guduma. Fa aqulu usayhabi usayhabi, manzon Allah yace sai in ce ai sahabbaina ne sahabbaina ne, mala'iku sai su ce da shi la tadri ma an hada su ba da ai baka san ba abinda suka farar da shi bayan ka, ma'ana sun canza karantarwar ka domin sun yi ridda. Waɗannan su ne waɗanda aka kashe su a yaƙi na harbin murtaddi, wanda bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an samu wasu sun yi ridda sun bar musulunci, wanda kuma gadabin su mazauna ƙauye, wanda Abubakar Allah ya kara masa yadda ya yaƙe su, wanda wasu an kashe su a wannan yaƙi ba tare da sun dawo sun jaddada musulunci. To waɗannan manzon Allah ya san su, idan ya gan su sai ya ringa cewa sahabbaina ne sahabbaina ne, sai a ce ai baka san abin da suka farar da shi bayan ka, sun juya hannun agogo baya. Wannan hadisi shine ɗan Shi'a suke ɗauka suke ɗora ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa wai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai gadabinsu sun yi ridda sun bar musulunci, sai ɗan kaɗan kawai waɗanda suka ware. To wannan kamar yadda malamai suka tabbatar, waɗanda suka yi ridda waɗancan wanda Abubakar ya yaƙa, waɗanda aka kashe su a wannan, an gane ku, rubur ridda. To waɗannan su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan yake faɗa, yake cewa usayhabi usayhabi, a wata riwaya ashabi ashabi, sai a ce ai baka san ba abinda suka farar da shi bayan ka. Kamar yadda a takaice shi wannan tauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana cewa wato ruwan safari ne, manzon Allah ya ce ya fi madara tsananin fari, yake cewa ashaddu bayaban minal laban, manzon Allah ya ce ya fi madara fari, sannan sai ya ce wa ahla minal asal, manzon Allah ya ce kuma ya fi zuman zaki, sai ya ce wa adiyabu rihan minal misk, kuma ya fi almiski kanshi, manzon Allah ya ce wa abradu minal salj, kuma ya fi kankara sanyi, sannan manzon Allah sai yake cewa wazawa ya hu sawawu, sai yake cewa duluhu wa arduhu sawa, manzon Allah yake cewa masiratu shahr, tsawon shi da fadin shi manzon Allah yace tafiyar wata guda ne. Misali daga wannan gaba zuwa wannan gaba, idan kana son ka kai tsawon shi sai kai tafiyar wata guda, haka fadin shi kuma tafiyar wata guda. Manzon Allah sai yace man shariba minhu la yazma'u abada, duk wanda ya sha daga ruwan wannan tauki manzon Allah yace har abada ba zai yi kishirwa ba, har abada shi da kishirwa an gare. Dan haka shi wannan tauki kuma kamar yadda malamai suka tabbatar a fagen alkiyama yake, a fagen alkiyama kafin wato aje ga sikeli, kuma kafin a hau siradi wannan tauki yake kasancewa kenan, kamar siradi wal mizan, daga wannan tauki sannan sai mizani, in aka zo aka yi awo sannan kuma sai a hau siradi. Domin malamai suka ce al'umma bayi za su tashi a ranar kiyama, in an yi busa ta tashi kowa yana cikin tsananin kishirwa, kishirwar da babu irinta. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya karrama shi da wannan tauki a fagen alkiyama. Wannan tauki kuma akwai azururu guda biyu daga gidan aljanna, ɗaya na zinare ɗaya na azurfa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana. Daga cikin gidan aljanna, daga wannan ƙorama wadda ake kiranta Al-Kausar, ruwan yake gangarowa zuwa wannan Al-Hau, domin in aka ce Al-Hau shine kududdufi, rami inda ruwa yake taruwa, shine ake kira da Al-Hau. Kenan shi wannan kududdufi a filin alkiyama yake. Amma to ta ina ruwan yake zauwa? Daga gidan aljanna yake zauwa. Me yake kawo ruwan? Akwai azururu guda biyu, ɗaya na zinare ɗaya na azurfa, daga wannan ƙorama da ake kiranta Al-Kausar. Wannan ƙorama Al-Kausar ita ce take kawo ruwan zuwa wannan kududdufi fagen alkiyama. Kuma shi wannan Al-Hau digin ba a kan wannan ƙasa da muke rayuwa a yau yake ba, a kan ƙasa wadda za a canza a ranar kiyama. Domin wannan ƙasa gaba ɗaya za a naɗe ta, za a zo da wata ƙasa wadda take tafi azurfa haske, wadda Ubangiji Ta'ala zai zo domin raba hukunci tsakankanin bayinsa, kamar yadda yake faɗa yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat. To a wannan kasa wanda za a canza, a nan ne Ubangiji subhanahu wata'ala ya tanada ma manzansa wannan tauki, wanda kuma waɗannan azuru guda biyu za su ringa zubo da ruwan zuwa wannan tauki wanda yake filin alkiyama. Yafi kankara sanyi, yafi zuma zaki, yafi almiski kanshi, sannan kuma yafi wato madara fari, sannan tsawon shi tafiyar wata, fadin shi kuma tafiyar wata. Gidaunu ko kuma ce kofika na shan wannan ruwan tauki manzon Allah yace sun fi taurarin sama yawa, kuma sun fi su kyalli. Domin malamai sun ce ya kamanta kofukan da taurarin sama ta fuska biyu, fuska ta farko yawa, fuska ta biyu wajen kyalli. An gane ko walkiya kenan, yanda kofin yake walkawa ya fi taurari walkiya. Sannan kuma duk wanda ya sha ruwan wannan tauki har abada ba zai yi kishirwa ba. Tare da cewa hadisi ya tabbata kowane annabi Allah ya tanada masa wannan tauki a filin alkiyama, sai dai taukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi na kowane annabi. To shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana. Don haka kuma wannan yana daga cikin masail waɗanda suke na aqida. Dole ne mutum ya yi imani da wannan tauki da Allah ya tanada ma manzon shi sallallahu alaihi wasallam, tare da cewa akwai waɗanda suke inkarin wannan tauki cewa kawai zance ne babu shi, waɗanda suke inkarin wannan tauki. Don haka kuma wannan tauki abinda zai sa mutum ya sha ruwan wannan tauki shine na cewa da tabbata akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har izuwa mutuwa. Domin duk wanda ya zo ya canza karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to ba za a bar shi bai sha, koda ya tunkaro to mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala za su kure shi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana. Nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.